Hajja Dabatu Nazala fa daga madalin Mangari mai tawon guya deda.
Ya deda yan amarya ita ce ya deda.
Ya deda ta makarantu nusduba na internet to gran siya deda. Asta kiz lifta baran na madda tikil ta baran mace ka tigi tigi waran ta marainet. Acce mosan at tigu tigi waran ta marainet nusduba. Ajul wasta ka ta lifta bararti. Ta bararta na madi ta ta tsagala ta marainet di. Inta da hida shigin ta makarantu nusduba acce mosan ya deda. Inki da ya tawaggan. Wila da ci boba zai mai da iya daktar rawan mi jawan marawan to sugala qatta marrantu nusduban astid wal astid kazala ftata tsugala tmarrani di tettugut maqarantu nusduban acce mosan yadida sada munshika duban mi jawan nusduban tasinan agiwon nusduban eginta jirayet dagin ki tijira takandi lentu de wonne tanara zaman yehen wanya dedada entede tawagasarchen ayil wankarat nusduban timi wi sagi wanya dedada tawita tsagi wonne enta chimi jawan tegasliwa marda ali wanta fagadde tawaggan astak sito kunu ashimbra ko adid gin nak jboro medan ya kwa tinu duban tagro ismni lisnet arkara da tagra ala go yishin wayin muchu amma sur tagra ismni lisnet ashin way kuduba da stu gina cilgwen akin yugi statnet inkida hanal garat kuduba tagra ismni lisnet arkara da tagra ala go yishin wayin muchu tan sagi wanya deda ashafu da garu takas ad tagmad ya deda tagasinilla agin yiswat dzaletan takhlik wujuzan taqaldo agi wanya deda ashiga ay hatmi wisa digen tagbar mera arragaz ganga tan dalgeta igmendu tan dubante ad grawane da gwataha akilanta da awanta da sagi wannan mera ajil wannan duban yadi dan ta tawidu tlatnet nartostfrak wulata manura me da daratin cha da tapitan cha artostfrak hasil ashagra da duban anta da yayi wentu duban gurin duban ta gedda fusnet mera ashin tunu duban wani sayadan kullu yadi dan da
salam yadi da zata da hashi
yadi da wakkan da ba idra wannan na dabba atmazle tattita qalan
baya bace uwa dai uba
wurgeta makarta nan na yeta dayen dr temet ne de merci boba zene ta daga madiya deda wule ta stiga ta madrai meram mo surti gi wuliyen tafrun manne ta tara daga yetmas tusu gi tiga sa deda
wanta ta sata ta mata ya deda